cikin sanyi daruruwan mutane ne suka fito suka tattaki a gundumar Manhattan ta birnin New York zuwa ofishin jakadancin Rasha a majalisar ɗinkin duniya inda wasu suka yafa titocin ƙasar Ukraine suna waƙe-waƙe suna kira ga kawo ƙarshen zubda jini da ake yi a ƙasar Ukraine New York da ake wa inkiya da Big Apple shine ke dauke da ƴan ƙasar Ukraine fiye da ko ina a Amurka masu zanga-zangar wanda galibin su ƴan ƙasar Ukraine ne sun rike kwalaye masu dauke da rubutu kamar haka a hana Putin a dakatar da yakin ku ce wa Putin a'a ku hana Putin ku ceci Ukraine Putin dauki hannunka akan Ukraine da sauransu mutane da dama ne suka bayyana damuwar da suka shiga sakamakon wannan mamayar da Rasha ta kai wa ƙasar Ukraine So ce abin damuwa ne ina kallon ana kaiwa ƙasa ta hari ana kashe fararen hula da tsofaffi da ma kowa da kowa a ƙasar wannan matar da ta buge da kuka cewa take wannan ba batu ne na Ukraine kaɗai ba abu ne da ya shafi kowa saboda ɓargon da ake yi wa iyalai sai dai akwai waɗanda suka shiga zanga-zangar ba ƴan ƙasar Ukraine ba ne kamar wannan mata da ta bayyana kanta kamar haka ta ce ni ƴar ƙasar Rasha ce kuma na ji matuƙar kunya da abin da ƙasa ta ke yi a Ukraine na ji kunya ainihin abin da shugaban ke yi bai dace ba a jiya ma sai da wasu masu zanga-zangar suka yi shirindo a dandalin Times Square a tsakiyar gundumar Manhattan a nan New York domin kalubalantar harin da Rasha ta kaiwa Ukraine inda tuni aka kashe sojoji sama da 130 a ƙasar Baba ya ku mai kiri sashen Hausa na muryar Amurka daga gundumar Manhattan a birnin New York.